Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na Zauren VOA. A yau zamu tashi ne a inda sarkin Kwashima na kasar Ghana zai jawabi akan halin da suka tsinci kansu a ciki idan suna neman takardar shaidar zama dan kasa. Yanzu zan mika ku ga abokin aiki na Muktar Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin. Ridwan gare ka.
Zamu je wurin sarkin Kwashima.
Kamu gare ka. Manya da makallashin gauri muna muku sallama ta musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun gode da samun wanga dama da zamu ajiye korofe-korofen domin mun ga alhamdulillah da wuya mu samu wani matsala, amma jama'an da ke tare da mu wanda muke jagoranta sune koron lokaci za su zo muna sarki ai muna kaza ai muna kaza. Kai in ka tafi wurin da ganin ka kafa sunanka sai ga wannan abin ka ganshi da sauki, amma iyayenmu da yanninmu da ɗan uwanmu da muke tare su da'iman tun daga kan takardan haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kanshi domin secretary na ya high school jika na ne yanzu haka shine assembly man nan garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu assembly man to in yazo shi kamun wanga in ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya fada kai na kaman wata uku da ya wuce diyan ku guda da suke zuwa school can hanyar kasuwa sunan school ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a bada 356 na ce na menene zulai wai an ce ita bata benefit na ana cire kudin ma an bata amma sai yayin da ta tambaye ta zulai don ai jarida ce yayin nata Shafatu nace baba kaka bayar me yasa ka an bayar tace kaji ka nace ko wa eh sai nace mu tashi mu tafi na sa riga na na dauki voting ID card na takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayina ina dan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi da muka je nan nemi ita wanda take kan makarantar nace ga abin da ya kano wai eh nace to yanzu dai alhamdulillah tunda dai na samu wanda zai guda mana hanyar garin mu ba ai kaga mun gode amma ga takaduna da na zube mata takadura ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene le koloyen ne nace o je koloyen bamoni wa ufane to karanta dai mun ba wurin da dariya to sai ta dai na gudo tana gamba ba akwai yara kaman bakwai da suka fi su wannan abin nan amma iyayensu ba su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zori na ba ni kuma ban yin karambani in shiga inda ba tare tare na ba dan kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin shi sai sa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango mu samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kukan mu wanga abu yana cire mana tuwa kurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna
mun gode kwarai
a cikin neman kamar kaje field form ko kaje neman passport kamar kanda don wa ya fara reading the tribe wani abu ne matsayin shi do abin da ake damun mutanen mu kenan abin da ke ci mu da tuwa kwarya kenan sha tambaye ka ina ka fito wani yare kake yi so shi wani abu ne matsayin shi yana cikin criterion ko ba shi ciki shi ne nawa
honorable ben insha Allah na sha ganin kare nisa har na ce ma ɗan waye na hulanawa duk ran da zan je passport office a ce min an hana ni passport saboda kairana ni hulani ne na ce a tambaye honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne ya zama himma sunana Yakubu Musa Bari ni ne secretary kungiyar na hulana duk duniya na Ghana chapter Tabital Pulaku International ce sa tsarakai na gaishe ku ina tsammani tsarakai sun bada dan tarihi ina so mu duka mu jawo hankali mu akwai wani abu da ke tafiya fa amma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne shi yasa nan ya kamata dukkan mu mu jawo kan mu inda muka je duka mu ba da tarihin mu kaman yanda babban sarkin mu na Zangolin ya ba da tarihi don duk rayuwar mutum in baka san inda ka fito ba ba za ka gane inda za ka ba shi yasa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batunmu na hulani na ga saboda kiran mu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki yayi tarihi batun sojojin mu da suka zama hulanawa ni masayina yau ni Barat boy ne kakana yana cikin West African Frontier Force na suka je First and Second World War babana na cikin regiment na Ghana kiran babana ma an haife shi cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yanda babban sarki ya fadi Hausa ne kaje ana fadi cikin barracks ne lokacin ba jin turancin after independence instructors sun tuka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labarin wanga na tashi barracks mu
muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma dukkan Hausa ke bama camp na Arakan Barracks nan na tashi sha ce yau wa'annan mutanen nan jikokin su ƴaƴan su yau shi a ce ba ɗan kasa bane saboda Allah in kai ne ya zaka duba wannan abu wannan abun ke ci mana kwarai ka gani yau in kaje kai gana card da an gan kiran ka kaman dai honorable don yau ya zama honorable wallahi da ba don honorable ba yake wurin an ma seize card document da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana da card an ce akwai kati abin cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu waɗannan documents din nan amma da an duba ka kan zango ka sa fadban riga ko ku abin nan screening ka daban ne an fadi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je Ghana ne jube unje Ghana ne akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin a zo ka ta passport office kuma last 2 months an handcuff ma tana daga passport office sunan shi Mahmud Jawo discharge book babana kakan shi kenan na kai na aji har yau ga an blacklist boy nan baba shi passport nan ba yan sister na babba mu duka mun ga da sister shi da mun shi duka bara saka haife mu da idan aka tambaye shi wannan yana ya je renew ne honorable yana da passport for but ya use passport for 18 years don yana ya stay Belgium ya zo ya je renew da aka gan shi aka tambaye shi idan aka an haife shi ni mane shi aka an haife shi uye dai ne wai me fulani ne dai sunan shi Mahmud Jawo gabaɗi aka doki form aka ba national security suka ka san an nima ne shi ce san bai yarda shin da ka hanko ofin shi shi san wannan abu sa'annan na uku topic ne nake da shi shine enlistment ƴaƴana cikin danjin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da master na da masters sun je enlistment an ganka sha cire ka cikin line saboda ka zama fulani ko ka kana kai nod na ne shi sa kadan da nake so in bayyana kenan na guban ga abun gai very very serious da in mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciyar mu randa zamu fita da shi ba mu so har wannan lokaci ya kai assalamu alaikum
watakila ya zo wani yayi wani tambaya da mun bukacin lawyer yayi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da okay ga wani da okay sultan ramu zo wajen sarki sultan
Muhammad waziri Amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight kaman kanda Mr. Barry Yafadi, muna face a lot of difficulties at passport office. Na kai matana babanta Lebanese ne, mmanta Lebanese fanti ne. Babanta yazo Ghana 1942, yaure mmanta 49. Mmanta babanta Ghana aka haife shi yayi prison da Kwame Nkrumah. Jikanta, which is matana sisterta Dienta, sunan shi Jamal. Kage shi Balarabe ne complete. Mun je mu yi mai passport. Ni da wani ke bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi why doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport kakan shi na kin tura sun na tabakkunin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi 5 times ba vetting shi ba shekaran jiya na ce passport office wan kwashi an je an ba immigration office an kai case immigration su investigate kagan irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle na ne Alhaji Iddar kuma shi mijin lalla sister ka ire-iren mu haka nan mu gidan Laraba kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je a passport dan ciki na in ka ganshi Bature ne flat da ja na interview shi na zo da bayan shi yana English why your English doesn't sound like Ghanaian so you don't even look like Ghanaian she came us come we learned it I learned the English from your president yace who is your father she say he's sitting behind me da ganni yace who ya gane ni yace wow interview no who ya gane ni I speak 5 Ghanaian language how many language do you speak she na zo ne yace konyin ba fi passport anya yace fiyan halin waya da suka gan kaman na attacking su na she's come my passport shi da wuri wuce kaga irin wayennan mutane na nan da yawa in ba su yi su defend kansu in ba su yi su defend kansu ka gani sha zo hana su alhali writing su ne about passport yace honorable da Allah addu'a muna irin wannan magana mun gode
your excellency coordinator Sarakai Kominga Fara sunana Haruna Maiga ni political activist ne cikin zango maganganun da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila Voice of America ya ba mu platform muna korowa saboda su program su but after the program what mu press conference about a month ago me faru bayan wannan problems zango ya fi ababen da ake fadi nan ga It's a serious problem. Mba muntashi musang kanda zamui mu aji personal interest mu aside. It doesn't matter. Komu kao CNN, komu kao BBC. Still, the problem will persist. Coordinator is helpless. Mezei, ama musani. Kwa mkuma ya fadi wani magana. We seek ye first. The political kingdom and all other things shall be added unto it. The mu akafara for independence. Muduka. Inamuki seeking political, you know, stake in Ghana. MPP, NDC. Ana use jenzangu ni akari ajisu. Ni na banso impersonalize ababe. Ama na chiki wenda. Muka hii hidi machiki MPP. So say, dababe. Banso unkoro maganganu. Ama at the end of the day, mefaru. Akana muna de NYA, akana no chiki NDC. Kanda ababe kifaru amusani kama sarakamu. Wansu kungiyo in sarakai, damuka sani. They are too close to power and too interested in their interest with Abinda Samu Tiki Wanda relationship. Sabodashi, Munsang Ababe de Kihapen Tiki Zangu, Ababe de Mukasang, Mba Muntashi, Muni Mun Enchi, Kamu, Ba Enchi, Independence, the Mukasa Mutiki Ghana, Ba Enda, Maganganunga Zi Kemu, Muntashi Musaya.
Assalamu alaikum da honorable da dukan sarakunan da ke amma ina ji magana da ake duka haka nan ne especially ma in zaki magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takeici yana da damuwar zuciya ni experience na ni ma na je renew passport na ba first time ba ya expire ne je renew wallahi ya take na 3 days first day aka tambaye ni tribe na nace ni ba haushi ne sunana ina kaifi ne Accra nace suka tambaye maganganu da dama karshe wayan kawo futa aidin mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma the second day wayan kawo Ghana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne su saboda wata kila due process bari dai in follow amma on the third day sai na ga kamar walakanci yake min shi na sa suke rutin da abin ga passport form na ne ya markwata ni walakanci riri da kyar gaddama wanda teddy tukunna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan Imam Abbas still wannan bai bari yarin lent ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba Alhaji Umar Karki kowa ya san shi ina ji Ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakannin mu sun mutu ina ji yafi kaga na mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan shi ko ji kai san ce mai bako honda bu ko kai na ji ba span ka irin wanga bu ba saboda na ji before a contest 2020 election mun ji abin da ya same ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da kamata kai kai amma wai kai dan zango ne isa ba kowa Allah dai gyara mana.
Assalamu alaikum. Tamun da ake National Identification Card. Sarki yakin Fulani na Greater Accra, Habib Dambaki Ibrahim. Ya garanti na sarki da kanshi na Fulani Greater Accra duk Alhaji Masauda Bas Dambaki ya garanti na. Da yazo wake filming form ya tambaye ni ni na fito. Shi nace mai ni ba fullata ni na ma na fito Greater Accra. Shi ya shuru shi ni ma na tambaye shi ina fito. Wai shi ba gwanje ni. Na tambaye shi na Accra, ifish Accra. Shi ce a ya nace in ba don aikin ba ka tambaye ni. Ni na nafto to amma ka sani ba kuma barin farima mamman Tumbuktu ina kaule tun ba daki kuma muke da kaule banga abu yana faruwa in ba kai ka express kanka sai na tambaye shi abinda yake tambaya na ina cikin form shi yace wai shi oh sakani ni da shi shi nace mai to ina so ya tambaye ni abinda yake cikin form kar ya tambaye ni abinda yake sakani ni da shi in dai ya tambaye ni abinda ba shi cikin form ya bari ni na film kaina don Allah muna ba da hankuri yanda dai wanga buwa
anan zamu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora a madadin jagoran shirin daga Ghana Muktar Ridwan Abbas da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.